أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasin mu na Nabiyyu Rahma wallafa Professor Muhammad Thani Umar Musa Rijalle mu hafizahu Allah ta'ala wanda wannan in Allah ya yarda shi ne zai kasance darasi na 26 bayan dogon hutu da aka doka na Ramadan eh wanda ya kai dogon hutu hutun nan ina shi wannan karin ya kai kusan na wata biyu Allah mana gafara bayan dogon hutu da muka doka sai yau Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ci gaba da darasin nan a yau muna ranar litinin 23 ga watan Shawwal shekara 1446 hijriya wanda shine 21 ga watan Avril shekara 2025 miladiya isahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gama katar da fada abin da yake shine daidai da aiki da shi idan ban manta ba kamun mu shiga darasi dai yau muna 23 da watan Shawwal el karamar suna tarwa ga ƴan uwa wanda Allah subhanahu wataala bai kaddara ba suka yi da azumin su nami 6 Shawwal kamar yadda muka sani gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake fadi wanda ya azumin Ramadan ya biyo shi da azumi 6 na watan Shawwal za a ba shi ladan yayi azumin shekara daya kamar shekaran ya kasance yana mi azumi gaba daya idan zaka gane yanda lissahin yake ai zaka gani cewa duk aiki ɗaya in kai ana baka lada nawa lada kuma kambacin aiki 10 aka baka in kai Ramadan na wata ɗaya an baka mi Ramadan na wata nawa na wata 10 ka cika Ramadan kenan ya kasance kai wata kaman zaka tashi ranar tashin kiyama kai wata 10 kana azumi saura wata nawa a shekara saura wata biyu kwana nawa 60 sai kai 6 Shawwal azumin 6 Shawwal an cike mani ladan shekara daya akwai da yawa daga cikin ƴan uwa wanda za su tashi su a rayuwarsu za su zo da ladan kawai a rayuwarsu gaba daya azumi suke kowace shekara sun yi azumin shekara ladan da za su zo da shi alhali mun riga mun san annan Allah subhanahu wataala yana fadi a cikin hadisul kursi illa saw fa innahu li wa ana usi bihi haka ne ko Allah ya ce da aikin dan adam nashi ne banda azumi saboda azumi Allah ya ce nishi Allah nashi ne kuma shi kada ya san ladan da zai bada an gane ko to wannan kenan saboda haka ƴan uwa wanda ba su samu ba don da yawa daga cikin ƴan uwa tun ina tun kan wannan Shawwal ya kai kwana 10 sun mace ta sai ita 6 Shawwal din su tun har sun shiga sun yi 6 Shawwal sai shiga menene ayyamul bid na Shawwal tun suna cikin yi ma Shawwal litinin da alhamis to kai ba Allah kana ina wai lada ne suka hika so ƴan wannan ko kuma menene ka auna ka gani sun hika san lada ne ko kuma kai kana da garanti ka yi kusanci wurin Allah wallahi wannan in ka lura na hukum bil zawahir an ce mai aiki da zahiri wannan in ka lura wanda ya hika yawan azumi ya hika yawan ibada sai ka gani gashi kuma a zahiri ya hika menene guarantee kai da baka da guarantee kuma ka zo kana wannan duk da guarantee Allah subhanahu wataala kada ya san mai guarantee amma na hukum bil zawahir haka ne ko to ka gani sai mu sake zage damtsin turbuje mu yi da azumin mukan nan namu lada ne bonus bonus ne Allah subhanahu wataala ya kaddara aka zuba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonus wanda bai da iyaka to mun kasance muna wasa da bonus din mu muke son mu zama kaga ai wannan bai kamata ba gare mu ko ba gaskiya ba ya kamata mu zage damtse mu ture mu ture mu zage mu wuce a wuce wurin saboda ba wanda ya san menene zai yi balbar ma wasu malamai suna ganin cewa yana daga cikin abin da zaka gane in kai aikin kirki kaga ka samu kabuli aikin ka ya wuce ko bai wuce ba ka biyo shi da wani aikin kirki ka yi da Ramadan mubasharatan sai ka wuce ta Shawwal kai gauga ka yi da sai ta Shawwal dinka yana ma albishir ne cewa Ramadan dinka in Allah ya yarda ya karbu ka yi da sai ta Shawwal sai kai gaugawa ka biyo shi da azumin menene litinin alhamis kai ayyamul bayd ka'ida kai ta mi yanzu da yawa daga cikin mu yau Shawwal yana da kwana nawa 23 da yawa daga cikin mu akwai wanda ba su fara sai ta Shawwal ba ba Allah mi kake jira ka fara azumin sai ta Shawwal da yawa daga cikin mu tun azumi ya wuce da yawa daga cikin mu ba wanda ya tashi kiyamul layl ba kiyamul layl ba shafa'i da wutri ma mun hasa ya nuna cewa kiyamul layl mu ya take ka gani wanda muka yi azumi to mu fokarta kamar Allah subhanahu wa ta'ala sai cikin ikon shi da hikimar shi ya sanya mu mu cewa menene azumi wata period ce ta shiga makaranta ta neman diploma na lahira mun gane ko period ce muka shigo makaranta ce muka zo zan mu nemi diploma na lahira an gane ko ai yana da kyau kun ka samu diploma sai a gani kana practical abinda ka samu mun fahimta ko to sai kuma kai samu ta kan samu garanti amma gashi nan hal ilau kuma je iya yau shine wani malami yake cewa ya yayi iktibasi da magana Abubakar Siddiq lokacin rasul annabi ko yace wanda ya san annabi yake bauta ma to annabi yayi mi fa inna muhammadan qad mat to shine shi yayi iktibasi yace man kana ya abudu ramadan fa inna ramadan qad mada duk wanda ya san ramadani ne yake bauta ma to ramadan ne ya wuce wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah baqil la yamdi wanda kuma ya san Allah yake bauta ma to Allah yana nan bai wucewa yana nan a wanzai to cikin mu nan kowa ya shiru minti daya ya tambaye kan shi wai ramadan ne nake bauta ma ko Allah ya zan yi in gane ramadan nake bauta ma ko Allah ya ne ibada ta a ramadan ya ne ibada ta a yanzu ka gani sai mu matse makan mu mu san Allah muke bauta ma Allah da ya bamu dama muka yi a Ramadan har ilau yana nan shine dai shine zamu mu ibadan nan kidan ya kamata mu sake jirminewa mu sake zage damtse mu tunzura mu dawo aikin mu saboda mun dauki wani darasi a wata makaranta wata daya shine wannan darasin an bamu mu yi practical shi shekara daya wata 11 kaga ya Allah yana son mu kaga dai wata 11 abinda na doka da jiki na ya saba da shi wata daya ina ragewa ina tahiya ina ragewa ina tahiya kan 11 din nan yazo na danyi sai hiko kuma sai na 11 din nan na zaburar ya ƙara zawa to rayuwar mumuni kenan kullun so ake kai mi fa iza faraghta fansab in ka yi da wannan ibada ka turu daga gare ta ka koma wata ibada wa ila rabbika farghab ka nemi kwadayin samun lada ka nemi kwadayin ibada a wurin ubangijinka an gane ko an gane ko ka kafu ka koma kan wannan ibada kenan kenan yanzu sai ka matse zamge ina sita Shawwal dinka ina azumin ka na nafila ina kiyamul layl dinka ina karatun qur'ani ko qur'ani tunda ramadan ne kare shi kenan an bar qur'ani wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura wannan aya wallahi in kana karanta ta sai kai jibin yau a sakota manzo yake cewa ya ubangiji wannan mutanen nawa wallahi sun kaurace mu qur'ani yau ya halin mu yake da qur'ani da yawa daga cikin mu rabon mu da karatun qur'ani in ba da sallah ba tun da ramadan ya wuce to dan Allah menene kake da garantin kanshi duniyar nan fa ne ma ne miki ko kai an baka guarantee at-tala'at al-ghaiba aminta khasta inda ar-rahmani ahda shin ka ne ko ilmin gaibi ka gane ka samu guarantee ko kuma kana da menene ka doki alƙawali ada wal kai da ubangiji shikenan ka sha billahi alayka ya abdullah ya kai bawa Allah ya ne kake wasa da wannan damun zan mu gani insha Allah a darasin mu ne wa yanda kaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake kwadayi iya kwadayi na samun lada ai shine aka ce gani da wani ya ishi wani tsoron Allah wai su masu garantin fa masu garanti suna kwadayi kai ina ga kake kai kuma wanda sai a hankali rasulullah mun sani sallallahu alaihi wasallam garanti gare shi kai ina garantin ka an gane ko Allah mana gafara idan ba mu manta ba da rasul mu na karshe kama ai doki wannan dogon hutu kusan na wata biyu Allah ya sai yanzu ya kaddara muka dawo ba san ba wannan dogon hutun lahimmu ne lahim malam Ibrahim ne ko lahim jama'a ne to Allah dai ya mana gafara in malahin daga ina yake wannan kara an duki dogon hutun ko lahim malam Muazzam ne shi da yake kamera an duki dogon hutu gaskiya kusan wata biyu Allah mana gafara darasin mu kenan mun tsaya ƙarshen darasi wanda muka ce in Allah ya yarda idan muka dawo za mu tashi qazwatur rasul sallallahu alaihi wasallam qawlul musannif jazakallahu ta'ala ya kukuna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu na farko sai malai yace ma izinullah ta'ala li rasulihi bil jihad Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi yama annabi sallallahu alaihi wasallam izini yayi jihadi kasan akwai wani abu wato akwai wanda suke ganin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ya tada jihadin shi da kanshi mun gane ko shi kuma annabi bai yi jihadi wanda ya kasa kaura daga makka zuwa madina ruhuma duk cutar da ake mashi har sai hudo jihadi ba da izinin ubangiji ba kaga bai yi wa ko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi tazkiya ya bashi menene certificate attestation de satisfaction cewa mi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi wa rasulullah da abinda kaga yayi rayuwar shi gaba dai babu ina ganin kaza rayuwar rasulullah gaba dai yana jiran izini daga ubangiji ne in dai akan sha'anin addini ne yana jira uzuri daga ubangiji sai dai akan kuma sha'anin tahe Allah ya mai umurni kuma zo kan wani abu ya shawara da jama'a shi zaka gani cewa akan lamari na tahiya shawara kuma annabi Allah ya mai uzuri an gane ko shine Allah ya ce mai menene washawiruhum fil amri ka shawarce su a cikin lamari balbar ma har shawaran matar shi ya doka ummu salma ce ko har shawaran ta annabi ya amsa a cikin sha'anin addini wanda aka bashi damar yayin shawara akan lokacin menene sulhul hudaybiyya ko akan aski wannan kenan to sai ne Allah subhanahu wataala shine malai yace ma iznullah iznin da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai kuma a matsayinka na mumini wanda ya imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam barka amsa izini wurin kowa in ba ga Allah da manzo ba izini daga Allah shine alqur'ani an gane ko izini daga manzo shine hadisan nan nashi ingantattu sai yayi wannan shine izini a addini duk wani wanda zai kawo maka wani izini an da warde sela kowa ne ko min girman shi ko min darajar shi ko min ilimin shi ko mun malintar shi ko mun shehuntaka shi izinin shi bai aiki anan akan sha'anin addini ga abinda Allah ya ce ga abinda manzo ya ce wani malamin ka wani shehun ka wani mai gidanka wani kaza din kai kama wani kabu wannan kai in dai kai imani da Allah da manzon shi bai yiwa ka bi shi mun gane ko ga inda mu'minai suke menene suke doka izini an gane ko izinin mu'minai Al-Qur'ani da Sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kan sha'anin addini kan sha'anin rayuwa kuma akwai shawara tsakanin ku da aka ba ku an gane ko akwai planifier rayuwa da aka ba ku koyi tsakanin ku wannan amma abin da ya shaya addini in dai addini ne kowa ya ce maka i kaza kowa ya ce maka kabi kaza kowa ya ce kaza kaza ce mai injuwa in yace ma ina gani ce a je ina ganin ka mi Allah yace mi annabi yace karantar da ni mi Allah yace karantar da ni mi annabi yace saboda ina ganin ka duk darajar ka batta maka aiki batta ya wato batta zama hujja a wurin Allah subhanahu wataala batta ma aiki in dai ba daga qur'ani ko hadisi ba ka doka mun fahimta ko wannan kenan da tana maka aiki ai da addini da kowa ya bada ra'ayi shi ka duba ka gani kimakimin sahaba sai sun leka mi Allah ya ce bi annabi ya ce wanda suka rayu da Rasulullah sai kai yanzu fi akhir mataf a cikin karshen zamani ka dinga bada ra'ayi san ra'ayinka san ra'ayin kanka a cikin addini ai wallahi akwai kallo ta mahaukaci yace lahira mun sha dariya kan a zo gare mu eh mana in an bada damar dariya ai za a sha dariya Allah mana gafara Allah kare mu to ka gani duk wani wanda zai ma fagamniya da hatsaniya da menene dun nutsuwar shi duk girman shi duk darajar shi sai mashi mai Allah yace mai annabi yace kuma ka san abin da ke kwaro mu a zamanin mu na yanzu sai a ce wai dora ma malaman mu tambayoyi wai rishin kumya ne malaman mu in sun yi kaza su kawai mu bi kai ba a ce malami ba in yayi ka bi Allah menene yace wa ma atakumur rasul fakhuzuhu annabi shi kada ya Allah ya bada guarantee in ya zo ma da abu kawai ka bi shi wa ma da hakum an fantahu wallahi malamin ka dan ya zo ma da abu ce malam ijuwa yace haka malam daga ina abu kaza ya zo malam bi ne dai kaza malam saboda bi zan bi kaza amma a ce wai yi ma malamai tambaya rishin kunya ne ko husara ko ganin darasi kin ganin darasi wallahi duk wanda ya gwada dama wannan ƙarya yake baka kowa ne ne shi akwai wani arabi wani balarabe kauye yazo yace ma annabi zan maka tambaya yace ka sani kuma zan kausasa ma a cikin tambaya ka gane cewa zan maka tambayoyi kuma zan kausasa ma zan ma kaushi zan shaddada ma a cikin tambaya wannan sahabin da ya tambaya na annabi bai mai inkari ba ba a san ko aya ta hana shi ba ba a yi menene ba ya tambaya annabi shin Allah ne yace ki mai kaza shin kaza kaza yayi mu annabi tambayoyi ba wanda ya hada shi sai suna nan ba wanda ya hada sai wai kai yanzu wani malamin ka kana ganin darajar shi yayi magana kawai shikenan eh haka ne babu aya babu hadisi babu husha kawai yace ku bi kaza ku kuma ku bi sun ku ɗan inna rududududu me yake ce mashi taqlidul a'ma to kaga ai haukan yayi yawa duk girman shi da girman annabi ya isa ya kawo harta annabi ma in ya isa ya iya ya isa ya kamo darajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi ma annabi tambaya hal barin ma sai da aka kausasa mishi a cikin tambaye sai kai kawai kuma kai shikenan a ce kai ba a maka tambaya a kausasa maka kawai in kace a ba haka ne to kaga wannan aqida ce ta tabi tarshin excuse moi du terme tarshin hankali wannan bai yi ba kawai wanda yace ma kai kaza a addini ina hujjarka shine kenan kawai ba ni hujja menene hujjar mu'mini qur'ani da sunna da ijma'i da qiyas menene hujjar ka ina suke amma kawai kitabur rasi kawai mutun ya zo ya tsara ma abubuwa akan shi ko kuma ya dora ka kan galgajiya galgajiyar garin ku kawai akan shi za a dai wani irin abu ne wannan wani irin shirme ne wannan Allah subhanahu wataala ya mamuna gafara mu dawo da rasulun Malam yace ma azina Allahu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi bil jihadi fi sabilihi Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi Muhammad manzan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabba annabi Muhammad izini akan su yi jihadi din daukar karma Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga annabi bai yi wannan jihadi ba sai da izini na'am Malam ya ci gaba da cewa wa qad zulimu wa futtinu fi diyarihim fi dinihim alhali su wannan bayan Allah an zalunce su an fitintine su a cikin addinin su wa ukhriju min diyarihim wa amwalihim bighairi haqq an hudda su daga gidajen su an hudda su daga dukiyoyin su ba tare da haƙƙi ba an gane ko shi yasa ake ce maka in za a hudda ka daga gida misali ko a kwace ma dukiya sai da haƙƙi amma nan su aka musu ba tare da ba tare da haƙƙi an gane ko fi qaulihi tabaraka wa ta'ala izni ina yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ai wannan wanda ake yakin su Allah ya ce tabbas an zalunce su to an masa izini su je su yaki saboda Allah anan Aziz mai buwa da Adil yana da kudura yana da iko akan ya taimaka musu su tashi a taimake su kaga wannan suka ce Allah ya ce tashi ya taimake ka wannan hoba bai ta Buhari amma ma'ana ce wannan aya Hausawa ko sai Bahaushe ya ce ma ai Allah ma ya ce tashi ya taimake ka a ina ya ce ka abuje wannan magana amma menene ma'ana akwai ta yanzu kaga wannan ma ma'ana ce kaga sai aka ce menene an masa izini ku tashi ku yaki wa inna Allaha ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne akan ya taimaka musu mun gane ko kenan nan an sa su yaki dan Allah da ya ga dama sai ya ce ku yi zaman ku an isar muku ba sai kun tashi ba sai a musu yadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wata rana da dare ana cikin Madina aka ji wani irin ƙara cikin wajen gari tuni jama'a kan cikin tsakowa kasan ayan Aisha Abu masu gida san yanzu ba yanzu da yake masu gidan din yare ne Allah mana gafara ka aje ƙara hilin gida madan ta tada ka tace leka aka gani ce a ba komai hilin gida mai kwancin hanyar lafiya a bita shekara a to eh mana amma uwayen ba ai ka gani cikin dare zaka ga sun huto surtu in kun suka dare ma kowa gida zaka ga suna hutuwa suna control eh suna da wannan abu to ka san ka a huto ana dan kimtsawa sahaba radhiyallahu alaihim duka suka zaburo suka huto da ƙarfi kawai suka ga annabi yana dawowa ya ce ku fito kowa ya je ya kwance shi an isan muku an je an gano meye an yi magani shi kan su halka shi tuniya halka ya huta ya je ya gano meye ya yi ƙarar nan kaga rasulullah wallahi rasulullah jarumi ne to shi kaga rasulullah ya ce ku fitin to ku kuma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara sai kun tashi kun motsa an gane ko sai ku motsa a kama muku sai Allah ya ce alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin wannan suwa ne aka mai izinin nan wannan mutanen wanda aka hujjo daga gidajensu ba tare da haƙƙinsu ba babu wani haƙƙi kai akan su aka kore su daga gidajensu menene kawai lahinsu illa an qalu rabbunallah kawai dan sun ce wai ubangijinmu shine Allah shine wai aka cutar da su aka zalunce su aka kore su daga gidajensu walaula dafa'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd da ba dan Allah subhanahu wa ta'ala yana ije wato mutane shashansa akan share shi ba yana sa kariya tsakanin su da an toje da hujjat sawami'un wa bi'un wa salawatun wa masajid da an roshe wannan wato masallatayya nan shafin na masallatayya ya kasance na Yahuda da Nasara wa masajid da masallatayyan mu duka a roshe a wasa su wannan fiha yuskar smullah a cikin sa ake ambata Allah kasiran su da yawa waliyansurallaha man yansurahu na'am waliyansurallaha man yansurahu Allah ya dauki alƙawari tabbas wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin shi shine Allah ya ce in tansurullaha yansurukum ku taimaki addinin Allah Allah shi zai taimaka ku innallaha laqawiyyun aziz Allah shine mai matukar ƙarfi kuma mabuwayi ba abin da ya gagara Allah. Allah shine mai matukar mi ƙarfi kuma mabuwayi. An gane ko? Wato Allah subhanahu wataala ƙarfin Allah subhanahu wataala la yu'addu wa la yuhsa. Saboda shi rundunar Allah kadai in ka kalla yanda Allah subhanahu wataala yake aiki da rundunar shi kai ka san ƙarfin Allah infini ne in determine ne bai yiwuwa ka misalta shi. Ka duba yadda adawa suka zo suka ce mai man ashaddu minna quwwa suka ce wane ne yahi mu ƙarfi Allah ya ce suna da ƙarfi wa kanu yanhuduna min aljibali buyutan suna korfare duwatsu su yi gidaje amma da aka tashi halakar da su ya turo musu iska aka turo musu iska dai wannan mai ɗaukar leda ta dinga ɗaukar su da ƙarfin su kamar ledoji sai ta tuta dasa su ta masu dashen makauniya a cikin gari sun huta su yaki da Allah Allah ya hada su da iska kaɗan daga cikin rundunonin Allah. Allah ya ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakka wannan su ne wanda Allah ya ce in muka tabbatar da su akan ƙasa suna tsaye da sallah suna ba da zakka an gane ko wa'amru bil ma'ruf suna umurni da kyaukyawan aiki wanhaw anil munkar walillahi aqibatul umur suna hani da mummuna aiki ai karsa al'amarin na Allah ne shi Allah in ya maka dukiya ya maka arziki ya tabbatar da kai ya baka security wallahi security daidai da security Allah ya baka lafiya godiyar da zakai shine Allah ya maka naka akan kasa mi zakai aqamu sala wa atu saka wa amru bil ma'ruf wa nahwa anil munkar karamin godiyar da zakai kenan shine Allah ya ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu sala wa atu zaka na'am mala yace gaba da cema wa ma kana zambuhum illa an yaqulu rabbuna allah kama qala subhanahu wa ta'ala aidu ba wani lahin da sai ake zalunta su aka kore su da gida kawai dan sun ce allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin mu shine allah ya famu labari yake cewa kuma wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizil habib cikin suratul quruj ai ba komai yasa aka musu intiqami ba ake zalunta su kawai dan dai sun ce menene illa an yu'minu dan sun yi imani da Allah mabuwayi ka duba ka gani kawai lahin su zulubin su imani da Allah shine kawai ake ta musu intiqami ake finir din su ake gasa su ake soya musu ake gasa musu aya a hannu malai ce wa ba'da hadha bayan an yi wannan abubuwa wa ba'da hazal izin bayan wannan izin da Allah ya ba su irtafa'at rayatul jihad daga nan sai aka daga drapo na jihadi an gane ko tutar jihadi sai aka daga ta sama wan talaqal mu'minuna al mujahiduna as sabiruna al mukhlisina fi ghazwatin mubarakatin fi sabilillahi ta'ala daga nan mu'minai wanda suke sune masu jihadi masu hakuri masu tatattar zuciya mukhlisun kawai sai suka tashi suka shiga cikin yaƙe masu albarka a ɗaukaka a kalmar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko na'am yaquduhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye komandan din su waye ke jagoranta su waye general din su rasulullah ne shine ke jagoranta su gaba daya an gane ko wa bazalu amwalahum suka zuba dukiyoyinsu a cikin tahiyyar nan ka san jihadi bai yi sai da dukiya saboda mi tahiyya ce za a yi za a sai abinci za a sai abin hawa za a ba mutane su bari a gidajensu wanda zai tahiyya sai ya bar wani abu a gida ka yi tahiyya ka tai haka nan ka bar gida fanfalam ka bar matanka suna huta suna nema da wahala ka gani haƙƙi ne gare ka ka ciyar da su dole sai ka nema musu ka bar musu sannan kai tahiyya malai ya ce na'am wa anfusahum suka zuba rayukansu kawai rai ne zaka bada ka huto kawai duka sabban da yawa da suke hutuwa ba su hutuwa da niyyar su koma an gane ko misali ka duba Khalid bin Walid shiwa sai ana ganin misali rugumse Khalid bin Walid dan mutan 50 sun taru bai tsoron ya ratsa su ba fa irin yaki bane na yanzu yaki na dubara na bindiga ko na misil na shinene na bomb na grenade a ba irin shi bane ba zuwa za kai sai mun goga ka goga in ji ka ka ji ni ka karce ni in karce ka wannan shi ne yaki eh ka zo da kusa ka tak ana yakin wa zaka wani mutum in yana da kusa ya taka maka da ka ci wayo ka tsaya so sawa ya cire ka an gane ko ya zo da menene anga an sa anga ka anya anga garan na ko anga ko ta bale Allah ba da gafara wani abu ne ake sanyawa kalanga eh ganga ko ayi mata haƙori in ka taka sai ka kawo mutum la haula wala sai ka bahata a hannu to sai mutum ya zo da ita nan ita ce da komi ha zuwa yaki yaki duk wani abu da ka san saka mutum laru ka taka mai ya hankalin shi ya koma can ka sara ka yi kake jiki ake gamawa ana takuruwa to shine Khalid sai da ya zo mutuwa yace rago ya Allah wadarar ragonci a duniya rago ya ga menene bone da yaki ke kashewa Khalid yace da ya mutu yace wa ha ana za a mutu alal firash kal bayr wai ga ni zan mutu a shinhuda kamar tsohon ragumi shi Khalid bin Walid a lokacin Umar sai da ya dinga amshe wasu komandan a hannun Khalid cewa Khalid matsala gare shi sai ya je ya dauki mu'minai inda ke da kai risk kawai shi bai ganin risk din nan misali yanzu da yan delegation din shi ta mutum misali 20 an gane ko ko wani mutum 100 misali ya ga dama ya ce a hado ma da magarbi yake Khalid ba ruwan shi da magarbin sai ya hado ma da runduna ta mutum 100 to kai yanzu ita ranin runduna ta mutum 100 za a yi yaki na takobi ai sai mu tura musu ɗan wata itabul saban mu ce kwatai Allah wa da gafara ko ba gaskiya ba kawai da mun ga mutun 100 in dai kowa mai yaki ne sai mu ce to elli sai mai ku je ku tarbe su mun muna nan in kun mara fa ku taro to shi kai da Khalid ya ga da mai yayi haka ya hada mu babban gari to shi yasa Umar sai da ya dinga amshi wasu komandaman daga hannun Khalid cewa bai da tsoro matsala gare shi suka gare shi ai shi abokin shi ne tun a jahiliya ya san halin shi tare aka tashi tare aka yi gogorbai jahiliya tare aka yi kenan kaga yarinta da samartaka da gwarzantaka kowa ya san halin kowa shi yasa Umar ya ce Khalid ba ruwan shi ku hudda shi sai ya dinga hudda shi daga wasu wannan to kaga ni shi Khalid kenan wannan bai da tsoron nan sai shine suke sa rayukansu malai yace ne ila ikalmatillah daya da a dauka karba Allah subhanahu wataala suke wannan abu wanda sharwal aqidatu tauhid kuma dan ayada aqida ta tauhidi kawai unicity da Allah subhanahu wataala an gane ko ita kadai ake tashi ana wannan abu an gane ko hatta dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja hatta da jama'a suka shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a tiyawa tiyawa wa hadha huwa al-jihad fi sabilillah wannan magana ita ce jihadi da daukar kalma Allah kama bayyana husu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda annabi ya bayyana yace ga yanda jihadi yake kad sa'alahu sa'ilu wani mai tambaya ya taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mashi ar-rajulu yuqatil hamiyya yace ga wani namiji ya rasulullah yana yaki saboda me hamiyya kamar kace raj ko ko kris ko kuma kace menene wato saboda an kashe nashi ko an kashe mai wani abu ko wani abu haka saboda dai vengeance na wannan ma kace saboda vengeance ne yake yaki yana neman tarnak fansa yace war rajulu yuqatil shujaa ga wannan miji shi kuma kawai yana yaki saboda sadaukantaka prafa saboda a ce shi sarauki ne yana yaki yace war rajulu yuqatil li yara makanuhu shi kuma wannan kawai yana yaki dan a gane shi howa da yaki sai su dan ya fudo kan shi ilvesi montre sai aka ce ma annabi ayu zalika fi sabilillah a cikin wa'annan wane ne ya yaki dan daukar ma Allah qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki kawai dan a daukar karma Allah ya kasance karma Allah ita ce a sama shi kadai ne wanda yake yaki dan daukar karma Allah mun gane wannan hadisin ko daukar karma Allah kenan sai malai ya ci gaba da cewa ghazwatu badr al-kubra ita ce babban yaki da aka yi a musulunci yaki na badar babba sai malai ya ci ma min azami ghazwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwatu badr al-kubra yana daga cikin manyan yaƙe-yaƙe da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi a shine ghazwatu badr al-kubra wannan kenan allati samaha allah yawm allati samma allah ta'ala يوم وقوعها يوم الفرقان يوم الفرقان itace wanda Allah ya sanya maranar da aka yakin badar yawmul furqan ranar rarrabewa a rarrabe tsakanin mi haqqul babil ranar rarrabewa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wama anzalna ala abdina yawmul furqani يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير da abin nan wanda muka sabko ma bawon mu ranar nan tararrabewa tararrabe ƙarya da gaskiya ranar da wannan jama'a guda biyu suka hadu Allah mai iko ne akan komai to bi kulli khulasa mu ja gurguja abinda malai ya fadi a cikin gazuwan nan da littattafan baya sirar baya don mun sharhin ta da yawa ko insha Allah zan muje da ita a gurguje malai yace hazihi alghazwa allati qallabat mawazina wannan wato yaki ita ce ta burkita ma'auna ma'aune mun gane ma'auna ma'aune ta juya lamarin tsarin yanda ake tunani wa nasarullahu ta'ala rasuluhu wa junudahu lil mu'minin Allah a cikin wannan yakin ne ya tseratar yaba annabin shi nasara da sojojin Allah sojojin rasulullah wanda suke musulmi wa kasara shaukatul kafiruna wal mushrikin anan aka karya wato gadan baya na kafurai da mushrikai a wannan yakin da aka yi malai yace ma wa badar abinda ake ce ma badar mawdu'un baina makka wal madina wani wuri ne tsakanin makka da madina mimma yalil madina wanda yana biyo bangaren madina kunan ko yabu udu qarabata 150 kilan ila janub wato bangaren wannan kusum kenan ko yana kusan me ake ce mashi kilo 150 daga madina bangaren kusum shi badar kamar bangaren hanyar kano in zandar ne madina kenan hanyar kano kilo 150 nan ne badar yake an gane ko janubul gharbi minha kenan wannan wato gusun maso yamma gusun maso yamma a karkata dai haka na daga madina malai yace ma kanat bihi bi'run tusamma badar a wannan garin ana ce mai akwai wani rijiya sunan rijiyar badar badaran ko sunan ta badar qila nisba ila badar bin yakhlud saboda wani mutum ne an ce an danganta rijiyar daga wani mutum wanda ake ce mai badar bin yakhlud wa qila wasu kuma suka ce ibnu mukhlad bin nadir bin kinana a badar ne bin mukhlad ba yakhlud ba mukhlad bin nadir dan nadir bin kinana alladhi hafaraha wanda shi yayi ramin rijiyar nan wa sumiyat bismihi kuma sai aka sanya marijiyar nan sunan shi mun gane ko malaman tarihi sun ce rijiyar badar ana cewa islin mai rijiyar shine badar sai aka samu rijiyar badar ai yanzu ma muna da irin wannan wurare an gane ko yanzu ka dauki misali wuri sai ka ji an samu sunan mutum saboda sai ka bincika islin mai wurin islin mutumin ne mai ake ce mashi shi ne mai wurin kaman sai ka ji ana garin wane ko garin malam garin liman garin wane an gane ko sai ka ga wurin nan ya dauki sunan wannan mutum ai islin wurin mutum ne a gani ko to shi ma wadi jabbatar haka akai faqila ghaira hada wasu kuma masu tarihi sun hadu makamancin wannan malai yace ma wasu miyat ghazwa bismil makan yakin shi dai garanti yakin an sanya mai yakin sunan wurin ne saboda yakin da aka yi badar shine yakin badar kenan wurin ne sunan walam jazal ma'rufan har yanzu wurin yana nan da sunan badar an gane ko وقد وقعت في يوم التاسع عشر في شهر رمضان أن يوانا يأكل ديزنف رمضان عام اثنين من الهجرة النبوية شكرا تبيبا النبي عليه الهجرة كيدا هيا زورين ينا ننسونا شبدا وانا نمن تهور من قورنا يزيغا ديني زمن كيشي ورين ينا نعمبر شهوري موقع تاريخي اندى اخي يأكل ما يزحكا ينا نن wurin rije yana nan an mai da wurin wani masallaci an gane ko sannan ka gangaro wurin ka gashi kawai hili sannan ka kewaya ka je can makbara ta shuhada inda aka yi gunne wanda suka yi shuhada a Badar suna nan a rubuce an gane ko an kafa kuma an yi musu an kewaye makbarar tasu sannan kuma akwai wani wuri inda ake gwada ma na aka binne Abu Jahal a da inda suka binne Abu Jahal wanda yake mai yana mun tarihi yake ce a da wannan salga suka mai da wurin inda aka binne shi daga baya dai aka rihi salgai har a ce to ina lokacin da muka tsaye dufa ta fara ce ina salgar take aje a zugul buda mai kasan ta kabarin su Abu Jahal su kawai rabi akai aka zuba su aka turbide su an gane ko to badar kenan ko malai yace wa sababu ha ya ne menene ya sababa wannan yaki me yasa aka yi yaki ka san komai da ake yi yana da sababin shi haka ne ko malai yace ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a anna iran li quraish a gurgushin mu she da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin fatake convoi an gane ko ta kaya ta Quraishawa kayan kasuwa na Quraishawa an yi convoi an ciko convoi ta Quraishawa ta zo ko nam warada annaha al-khubair an bada labarin cewa raqumi dubu ne kai yanzu ka duba a ce telam telam ta kaya irin wannan mai doko kaya ba kanta ba ha aka ce raqumi na doko kaya ka dora ta kambacin telam din mu ta yanzu wanda ake doko kaya manya manyan nan da dubu za ta taho al-khubair ko nam bi amwali quraish muhammala wannan raqumin duka kowace da dubu cike take muhammala an dora mata kaya plan bi amwali quraish tare da dukiya ta Quraishawa fi tariqiha min ash-sham ila makkah ta huto daga sham zata je makkah an gane ko ka san sham da makkah madina ce tsakan su an gane ko yaquduha abu sufyan malai yace ma wannan air din wannan convoy din chef din ta abu sufyan da yake jarta wa adadu wa ma'ahu adadu la yujawiz 40 rajulan amma a cikin bayanin ne yana da wasu mutane wanda ba su wuce mutan 40 ba now yana da mutanen da ba su wuce mutan 40 ba kenan shi abu sufyan ya dauko wannan convoy ta wato mutum raqumi dubu a cike da kaya na'am fa nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muslimina ila al-khuruj annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yayi ma muslimi wato ya basu damo huda amma aka ce nadaba kaman ba akan tilas bane ba hudan ba dole bane sai ka huda manduwa ce in kana so ka huta mustahabbi ne hutan naka in kun baka so kai zaman ka shine fa nadaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su huta manduba wadda ba tilas bane ba mustahabbi ne sai ya ba su damar su yi wannan hutan nan li itiradi ir dan su je su tsare wannan wato fatake dan aje a tsare su kasu kasu isa madina kasu isa makka afwan daga madina a tsare su na'am hada al-ir wa qala sai annabi yake ce musu lokacin da zai aike su lokacin da ya sanya musu afwan wato hutan na ta zama to mustahabbi gare su sai yake ce musu hazihi iru quraish wannan fataken wannan konvoi din da kuke ganin ta wato ir konvoi ce ta Quraishawa an gane ko fiha amwalukum a cikin wannan dukiyoyin wanda kuke gani akwai dukiyoyin ba dukiyoyin bane ba kadai ka san ai akwai wanda zai ganin cewa a dukiyoyin su ne za a tsare saboda musulmi da yawa da zasu yi hijira ya suka yi hijira sai da aka amshe dukiyoyin su haka ne ko duk wanda zai yi hijira kaman misali wato sahib ko sahibul rumi sai da suka zo suka tsare shi suka ce bai yiwa ka zo makka kana bako sahib ne ko ka samu dukiya a makka kuma ka tashi ka tattare ta duka ka huta ka bar makka yace menene yace dukiya ce na bar muku ita tana can ku je duka ku doka ni dai kawai ku bar ni in je in yi hijira yana zuwa annabi yace mai ya rabihal bay ya aba yahya ya kai abu yahya wannan kasuwancin da kai ya ci riba ya ba da duk wata dukiyar shi sun amshe dukiyar shi duka suka bar shi yazo singleti shi kadai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi yace akwai dukiyar ku da yawa daga ciki kana yin hijira sun kwashe dukiyar ka sun maida ta sun rarrabe ta shine annabi yace ku amshe dukiyar ku fakhruju ilaiha ku tashi mu huta mu je zuwa wannan wato fataken nan la alla Allah yanfa'ukumuha Allah ya kusa la Allah ya ba ku amfani ku samu amfanin wannan dukiyar ta ku maido dukiyar ku a gida an gane ko sai ce fanadaban nasu nam fa khaffa ba'dhum wa saqala ba'dhum sai aka ce da yake kaga ya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai so ya tashi huta ba dole bane ba ga ku kuna so ko to ku tashi huta yanzu ko anan misali ko anan sai muka ce to mu tashi mu je wuri kaza mai dama ya tashi huta ai ba duka ba zan mishi an gane ko amma da za a ce to da Allah kowa ya tashi dole kowa ya tashi mu je wuri kaza kaga abin ya hau dole kanka amma sai aka ce a mai dama kaga rasulullah sai ya ba su shi ala wajhil mando na'am sai wasu jama'a suka tashi suka tai wasu kuma suka zauna wa zalika annahum lam yazunnu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban kuma saboda a cikin su ba wanda yayi zaton cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hadu da abukan gaba har ayyaki da sun san su ayyaki ko Annabi ya ce musu me so ya tashi mutai yaki wanda bai so to kai yanzu Annabi ya ce me so ya tashi mutai yaki wanda bai so ya zama shi wa zai zauna Annabi ne wa kai kuma kai alƙawarin zaka kare shi da ranka da lafiyarka da dukiyarka kuma shi gashi ya tafi halaka kiran kai ina amfaninka an gane ko ina amfaninka eh wani wannan da na gani comedy suna cin yana cin abinci sai dan uwan shi isko shi yana ci abinci yace me kake ci sai yace fum yace kamar ba sammu yace mai wannan ne yake ci me yake da suna dahi guba ce yake ci kenan menene guba ce zai kashe kanshi kawai dan uwan nashi sai shi kuma so ne yake ya mashi wayo ya ci abinci shi kada sai dan uwan nashi ya zama na ya harati yace fama fa'idatul hayat bidunika yace to ina awanin rayuwa in dai kai ka mutu mu mutu da ni kaga sai shi shi ya wayo ko ya zamna suka ci to ka gani kai da kai rantsa cewa azaka ce ci Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka san zai ta yaki to fama fa'idatul hayat bila rasulillah an zo ana yakin da aka bada Uhud ne ko aka ce an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin manyan sahaba ya isko sahabbai sun zauna sun yi rigif an tsaya sun nemi wuri sun zauna yace musu me kuke jira nan suka ce an kashe Annabi shine muka zauna yace to ina amfanin rayuwa in babu Annabi har ba sai suka ce eh wallahi haka suka tashi ashe ran ƙarya ce akan wasu bayan sun kashe suka ce an kashe Annabi ƙarya ce suka shiga yaki kadan-kadan ina amfanin rayuwa ba Annabi shine malai yace ma da sun san Annabi zai hadu da yaki da ba wanda zai zauna sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu inna lana tilbatan mu muna da wani dan karamin bezuwan gare ku kaga aka ce ma bai ce muna da talab tilba dan karamin talab dan karamin demand gare ku ba wata babbar demand ba ce da sai kun matsa mu kanku faman kana Annabi yace a cikin wannan demand din faman kana zahruhu hadiran wanda raqumin shi ko kuma wanda abin hawan shi yake nan gari ai dabatu ko wai abin hawa yake ni ko allati yarkabu ha wanda yake hawanta shine yace wanda abin hawan shi yake nan gari a nan kusa fali yarkabu ma'ana to shi ya hauko mu dai an gane ko fasha ala rijalan sai wasu mutane suke cewa wasu mazaje yasta'zinunahu fi zahranihim fi uluwil madina sai suke ce mai Annabi mu muna da abin hawa amma yana can wajen gari ka ba mu izini mu je mu dauko su mu dai Annabi sai ya ce musu mi an gane ko faqala la yace a ba sai kun tahiru ba dole bane ba illa man kana zahruhu hadir wanda kawai raqumin shi yake gida ya hau mutai amma wanda suna can wajen gari ya bari ba sai ya je ba wa hadha i'tiradun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi la yadullu ala tam'in fi akhdh al-amwal aw qata'u at-tariq yace wannan tarewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan irqin ai kaga ya ji ya tare musu kaya ko to wannan tare yana da niyyar tare musu kaya afwan da shi da sahabban shi yace bai niyyar cewa wai suna kwadayin amshe duke ne yanzu a ce mutum yana niyyar tare kayanka me yake nihi ai sai ka ce kawai duke ka yake su to ba wannan wanda Annabi suka yi ba kwadayin amshe duke bane ba au kata wutare ko ba ɗan fashin hanya bane ba ba yana niyyar haka bane ba hashalillah ka guji wannan kama yadda'il affakuna min adail islam saboda zaka ji wasu masu kirkire wanda sun tsara musulunci suna cewa to ai Annabi menene a wannan hutar da yaso ne yayyo hashi da makami ya tare baskaya ko kuma menene kawai kwadayin dukiya ne to da mun dukiyar ta wace ce ni ne ka amshe min dukiya ta shikenan sai ya kyale kana samu dama yanzu ina kallon ka kirkire ka amshe min dukiya ta a yanzu ina zani zan kai ka wurin iko amso mana kaya ta saboda dama ta ce na samu ni ba an gane ko in ina da ƙarfin amsa zan yi ban baraka ka tai da dukiya ta shine to makiya musulunci sai su ce ai kwacan dukiya ne Annabi yayi da mutanen shi an gane ko to da mun dukiyar ta su cewa ka amshe dukiyar ka an ce kai kwacan dukiya an gane ko yace ma minal mustashriqin wa ghairihim da wuciyoyin su annabihin minal mustashrikin ire-iren su makiyan musulunci na daga mustashrikin da wakantar suna cewa suna hadu wannan mummunan magana hashilillah bal inna dhalika haqqun ikhtisas min al-mushrikin alladhina akhadhu ma akhadhu bar dai wannan haƙi ne aka yi kiyasi wanda mushrikai da suka amshe dukiya min awalil muhajirin suka amshe dukiyar muhajirai zulman dan zalunci ba da haƙi ba wa udwanan da ta'addanci ba'da an tarruhum ila al-hijra min makkah wai a kore ka daga gidanka an gane ko ga ka a gidanka a tada ka a kore ka ɗan dukiyarka da ka amshe a gidanka a amshe iyalinka a hana su bunka wala ta'addanci yayi wannan in ka je ka samu ƙarfi ka samu dama mi za kai ka zo ka amshi kayanka abinka ne an gane ko min amwalil mujahidin zulman ne yace ma kuma aka kore su daga makka wa tarki diyarihim wa amwaluhum wastawallu alaihim aka amshe dukiyar su aka amshe kudaden su kuma aka zamna kan dukiyar su an gane ko qala ta'ala Allah ya bamu labari yace mana a cikin qur'ani wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun ko sai Allah yace lil fuqara'i gashi nan in bayan ayat wa ma tunfiqu min khairin ce ita ce ko lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim su wane ne Allah yace ku ba sadakan nan a Madina su ne faqirai muhajirin wanda suka yi hijira wanda menene ukhriju min diyarihim aka hudda su daga gidajen su wa amwalihim kuma dukiyoyinsa aka amshe a can Makka suka yi hijira Allah ya ce mana yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana dan suna neman falalar Allah suna kwadayin falalawa daga wurin Allah wa ridwanahu suna neman yardar Allah subhanahu wataala wa yansuruna Allah wa rasula suna taimaka ma addinin Allah suna taimaka ma manzon Allah subhanahu wataala ulaika hum sadiqun wannan sune masu gaskiya na kirki hashir kenan sune ka gani an koro su an hudda su da gidajen su an amshe dukiyar su Allah ya bamu labari ko fa min haqqihim an yaqtassu min al-mushrikeena wa yu'amiluhum bil misl yana daga cikin haƙƙin su ka amshe musu kaya su amso kayan su su wato kayan su daga mushrikai su rama abin da suka musu an gane ko fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma aqabtum bihi aka muku wata hukuma aka zalunce ku to ku rama kwatankwacin yanda aka ma zalunce ku yanda aka cuce ku shine za su rama kwatankwacin su ma su amshi summa inna ma'ahum fi halil harbi ko summa innahum ma'ahum fi halil harbi sannan suna tare da su a cikin hali na wato har yaki kenan waqad sabaqat hadhihi alghazwat iddatu muhawalat kama ai wannan yaki an yi dan muhawala an yi dan hubbasa ana son dan a amshe wannan amwalul mushrikin a amshe dukiyar mushrikai kanal muhajiruna humul mushrikina fiha humul musharikina fiha wanda aka yi ta muhawala a amshe al muhajirun su kadai suke shiga suna musharaka a cikin wannan wato muhawalar ta amsa bala yace ma fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haqqun شهد الله تعالى به قال حقيقه غaskiya annabi sun huto da shi da wato sahabban shi dan wannan Allah ya sheda Allah yake ce mana kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi kamar yanda ubangijinka ya huto ka daga cikin gidanka da gaskiya kaga kana da gaskiya sheda daga Allah da gaskiya ya huto ka ko Allah shine ya huto ka ba kai ka huto kanka ba rasulullah an gane ko wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wasu jama'a daga cikin mu'minai basu so haka ba saboda tsoron menene tsoron wato me ake ce mashi gudun yakin nan ko wani abu makamancin wannan tunda na harko ne ko kaga kenan wannan bayani kenan kadan daga cikin bayani wanda ci gaban bayani sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun ganin cewa lokaci yayi zan mu ga cewa ya ne lokacin da suka huto ai yanzu nan mun gani bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar ba ya huto da niyyar yaki bane ba an gane ko tunda kuma ba a ce ma kowa ya huto ba kawai da Allah mai dama ya tashi muje nan zan mu dan taro wasu kayan dukiyoyin mu mai dama ya taso mu dai wanda bai da dama ya zama shi har wasu suna cewa akwai da wakanmu akwai raƙumin mu a can wajen mu je mu amso su mu tahi annabi ya ce a'a wanda raƙumin shi yake nan mu tahi an gane ko ka gani da yaki ne ake shirye da mi da cewa zai kowa ya tattaro ashe a tattaro makammai wasu wasai da suka huta bayan gari kawai almajirai tarautaro wani sai an huta bayan gari sai ya nemi wata bulala bulala shi ai amsar wannan ne zai ba yaki bane ba mutum 40 ne zasu iske su kuma ɗan 300 da ɗan kai ne 300 da ɗan kai zasu iske 40 ya zasu gani sai ana sai ai kawai a tai a tai insha Allah to kaga yanda aka yi to yanzu zan mu gani in Allah ya yarda satun sama da aka zo yin yaki da aka zo amsar kaya ya aka yi amsar kaya ya koma yaki alhali su kuma amsar kaya suka zo saboda a zahiri dai mutum 300 da ɗan kai da mutum 40 ba a ce ba an yaki mun tafi mu ba su kashi ne mu kamo su ko mutum 300 da mutum nawa 40 da ne kaga ai a zahiri dai ce za a yi kuje ku dan kudan bulalo su tunda yanzu mu kaddara mutum nawa a mutum daya eh kusan mutum 6 fa a mutum daya kusan mutum 6 a mutum daya kaga ai zanu su ne za a yi a kawo su to amma zan mu gani cikin iko Allah sai sama yanda Allah ya juya wannan al'amari ya zama yaki yanda su kuma mutum 300 nan Allah ya turo masu kuma mutum 1000 da kaga ai da su 300 ne su iske nawa 40 su bulalo su yanzu kuma za a turo masu su kuma maimakin su iske 40 sai Allah ya maido masu 1000 kai to ya kake ganin 1000 kai da mutum 300 su ma nan din mutum 3 akan mutum 1 takriban mu kusan mutum 4 akan mutum 1 a kadan dai kenan to mutum 4 akan mutum 1 ai suka ce sarkin yawa yayin sarkin amma Allah subhanahu wataala cikin hikima shi dan ka san Allah shike juya komai a yanda ya ga dama kuma zan mu ga yanda ya ba su sa'a fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafarar shi sha da shi daga kirazan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu damar ci gaba da karatun da ikon yin karatun da zuwa karatun kuma Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaishna wa hawaish kullu man awsayna bi du'a wa man awsaynahu bi du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma qad hawaish kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wahshurna ma'ahum ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin fi jannatika jannatin na'im 'ala sururin mutaqabilin bi rahmatika ya wahidul qahhar wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.